Kai kulalla ba men zana gaida mai zona ga mu bikin sallah ɗan uwan mu Hausawa ga mu bikin sallah ɗan uwan mu Hausawa a ba mu happy sallah ko mu ta da tarzoma bana na man sallah ai shine happy sallah mutan Kaduna ai ba a bari mu a baya mutan Kaduna ai ba a bari mu a baya yaya sa wai bi wai kana ina
Abuja
ina kije ebi gai muke jira
mezo ba
a gaida bebe ji sannan na gaida
Musa
Sulaba Malli manager ina gaishe
ka
sunan Mr. Kenzi ai ba za na manta ba
na tuna man sallah yanzu ga
nama banin nan yau na hada kashi gashi zan yi gashi ci in kasa tashi in bar muku
kashi barka da sallah